Din sha takwas ga watan Satumba na shekara 2017 aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage a ɓangaren La Liga na ƙasar Spain na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan mako na hudu. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Espanyol ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Celta Vigo da ƙwallo 2-1. A yau kuma za a shiga wasan mako na biyar duk na ɓangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Valencia a yau ɗin za su karɓi bakuncin Malaga da misalin ƙarfe 7 na dare a gogon Najeriya. Barcelona a gida za su ɓarje gumi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eba da misalin ƙarfe 9 na dare a gogon Najeriya. Nijar, Kamaru da ƙasar Chadi. Daga ƙasar Spain za mu koma ƙasar Jamus, ita ma a nahiyar ta Turai, inda nan ma ake fafatawa a wasan League na ƙasar, wato Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan mako na biyar, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund a yau za su fafata da Stuttgart da misalin ƙarfe 5 da rabi na yammaci a gogon Najeriya. Schalke 04 kuwa gida za su karɓi bakuncin Bayern Munich ne, su kuma da misalin ƙarfe 7 da rabi. Har ila yau da misalin ƙarfe 7 da rabi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Augsburg za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig, yayin da Wolfsburg za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Werder Bremen, duka da misalin ƙarfe 7 da rabi na dare a gogon Najeriya. Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Har ila yau muna nahiyar ta Turai, amma a ƙasar Ingilishi kuma a gasar cin kofin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018, inda za a buga wasanni 11 a yau ɗin, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City su ne za su karɓi bakuncin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Bristol kuwa za su marabci Stoke City, za su karɓi bakuncin Stoke City ne, yayin da Wolverhampton za su ɓarje gumi da Bristol Rovers. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace za su karɓi bakuncin Huddersfield Town ne, da yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Burnley za su fafata da Leeds United, sai West Ham United a gida su fafata da Bolton Wanderers. AFC Bournemouth kuwa za su ɓarje gumi ne da Brighton and Hove, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Middlesbrough, sai Brentford su karɓi bakuncin Norwich. Za a buga wasannin ne duka da misalin ƙarfe 8 saura fata na dare a gogon Najeriya, sai wasa biyu da za a buga shi da misalin ƙarfe 8 daidai, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham za su ɓarje gumi da Barnsley, yayin da ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Reading za su karɓi bakuncin Swansea City. A labaran club da club, har ila yau muna nan a ƙasar ta Ingila, ɓangaren ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United din ta yi kira ga magoya bayan ta da su bar nuna bambancin launin fata. Manchester United ta faɗi haka ne sakamakon abin da ya faru a wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta yi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton a ƙarshen makon da ta gabata a cikin gasar cin kofin Premier League na bana na shekara 2017 zuwa 2018 mako na biyar, inda Manchester United ta lallasa Everton da ƙwallo 4 da nema. A yayin wasan ne, magoya bayan Manchester United suka rera wasu waƙoƙi da ke nuna bambancin launin fata ga ɗan wasan gaban Manchester United mai suna Romelu Lukaku baƙin fata. Kuma wannan ba shine karo na farko da aka ji magoya bayan suna yin irin wannan waƙoƙin ba, domin sun rera a wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United din ta yi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Basel na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, wato UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018, inda Manchester United din ta doke Basel da ƙwallo 3 da nema. Hakan an fahimci suna nuna launin fata ne ga shi ɗan wasa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United din ta buƙaci magoya bayan ta da su daina irin wannan mummunan ɗabi'a mara kyau, domin hakan cin mutunci ne. Romelu Lukaku ɗan shekara 24 da aiwa ɗan ƙasar Belgium kuma baƙin fata ne, ya dawo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United a bana daga ƙungiyarsa ta Everton akan kuɗi fam miliyan 70, inda a yanzu haka ya zefa ƙwallaye har 5 a raga a wasannin League 5 da Manchester United ɗin ta buga. Ƙarshen abin da ya sauwaka da labarin wasan kenan, daga nan dandalin VOA, huta lafiya.